أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka kitabu zuhud insha Allah ta'ala zan mu tashi harfu da al-imam ali ibn al-husayn yake cewa kafabil mar'i aran an tarahu min ash-sha'ani ar-rafi'i ilayhi qadi al-mazmum min fi'lin harisun ala al-khayrat munqadi'un nashadi yushiru bi kaffihi amran wa nahyan ila al-quddam min sadr al-bisadi yara anna al-ma'azif wal malahi musabbibatu al-jawazi ala siradi لقد خاب الشقي وزن عجزا وزال القلب منه عن النياب يو انن yake cewa kafa ya wadatar lil mar'i ga mutun kafa bil mar'i aran ya isan ma mutun aibu al ar shine aibu an tarahu ka ganshi mina sha'anir rafi'i daga sha'ani madaukaki ilan hidad kuma yana zuwa saukowa kasa in hadda ya sauko kasa yana aikata ayyuka na alkhairi canda da aka san shi kuma ko sallah ce ko azumi ko karatu ne kuma ka ganshi yana yi kasa ya daina wannan abubuwan ya isan mishi aibu lugatul bait luga ta baiti yake cewa aran ai shine aiban min al ar wa huwa al aibu shine aibu ya zo cikin sahih al bukhari abu zar annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi innaka inni sababtuhu rajulan fa ayyartuhu bi ummi yace nayi zagayya da wani na aibata shi da ma'aihuwan shi inda muke bukata fa ayyartuhu na aibata shi sai yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya abazar a ayyartahu bi ummihi ka aiwata shi da ma'aihiyar shi haka laila al-akhliya take fada a cikin tarasa a shekara ta 80 hijriya yace la amurka ma bil mauti arun al-mar'in idza lam tusbu fil hayatil ma'ayiru tace la amurka ina rantsuwa da wanda ke rike da rayuwarka ma bil mauti arun mutuwa babu zargin kayan aibu a gareta al-mar'in ga mutun illam tasbi fil hayatil ma'ayir matakar a rayuwar shi ba a samu aibu ba a cikin rayuwar shi mutuwa ba za ta kasance mishi aibu ba haka mahamudu sami al-barudi sha'iri babba mai rasuwa shekara ta 1322 kusa da mu yake ma yake cewa sabartu ma bi sabri arun alal fata idza lam yakun fihi ma'abun wala nukaru sabartu nayi hakuri wa ma bi sabri arun hakuri ko babu aibu a tare da shi alal fata ga matashi nan gurin al-ar muke bukata in hidad shine in hadda in hidadan aina zalawan hadara min alin ilmin uluwin ila sufl daga saman wani abu wanda ke kololuwa mutun ya sarayo ya fado shi ake cewa in hadda ma'anar shi shine daga ayyuka na gari ya bar su ya sabko zuwa ga ayyuka na banza a cikin sunan Tirmidhi kalman nan akwai ta wanda yake ba mu siffar tahiyar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana izama sha takaffa atakafu an ka annama yanna haddu min sababin kamar yana sabkowa ne daga saman tudu haka a cikin sunan Nasa'i yake cewa falamma ba asallahu annabi sallallahu alaihi wasallam wala mayyuka minhum illa qalilun yace in hadda rajulun min sawma'atihi sai wannan tun ya sabko daga saman abun gakin shi kare yace sawma'atihi min in hadda ya sabko wa qala ta'ala Allah yake cewa qulu hidda ko ce uhudud anna khadayana ka zubda mana kurakuran mu shine hidda ka sabke mana ka zubda mana kurakuran mu kamar yadda za a kakkabe abu a zubda shi daga sama yayyo kasa khadayana abul huda as-sayyadi yake cewa walahun hadda kullu rukunin azimin min ulahum wa kulluhum uzama'u yace daga dalilin shine yana yaban wani ne in hadda kullu rukunin azimin kowane rukuni mai girma ya fado min ulahum daga sama da su gaga in hadda ya tabbatar maka cewa daga sama ayo kasa shine in hadda saboda mawaka ba su dora kalma a gurin da ba ita ba da gurin da ba nata ba ma'anan baitin abinda malam yake nufi cewa ya isar ma mutun aibu daga ayyuka na gari ya koma zuwa ga aikata ayyuka na banza bayan da ya kasance misali ma'abucin sallah ne da tsayuwa da kuma neman ilimi ya bar wannan abubuwan ya koma zuwa ga wasu ayyuka dan saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hisan ayyukan da za a dawwama ko mun kankanta su baiti na gaba yace alal mazmum min fi'lin harisun alal khairati munqadi'un nashadi yace min fi'lin harisun me kwadai ne alal mazmum akan ayyukan abin zargi ita zuciya min fi'lin ga aiki nan harisa ya zamana abin nan ne mubtada ne aka kai shi can karshe harisun alal mazmum min fi'lin mutum ya kasance mai kwadayi ne akan abin zargi na ayyuka zuciya kowa tana son ayyuka na banza duk wanda ya ga kayan wani ga sanin gwanin kyau zai sa aran shi ina ma in dauka kuma inda ya samu dama zai dauka sai dai ya san cewa Allah ya haramta in ya san cewa Allah ya haramta wannan ba zai dauka ba kenan kowa zuciyar shi tana karkata ga abin da Allah ya hana yace alal khairati amma sai ka same shi aikata alkhairi munqadi'un nishadi me yanke wannan nishadi ne a aikin alkhairi kuma babu nishadi lugar baiti min al harisun ai shine min al hiz shine kwadai shiddatu ragaba fi shay tsananin san abu wa yusamma al jashau shi ake ce ma al jashau a cikin kalma ta larabci komai yana da matakin shi yana da matakin shi abamu kwadan bai kai ba inda yake al hirs al hirs yana sama da abamu kuma shi ake kira da al jashau ana cewa harisan rajul ala kaza shine in yayi kwadayin abun kamar da Allah yake ce mana harisun alaikum kaga anan zaka gane siffar da Allah ya ba annabi cewa kwadayi ne mai tsanani sosai harisun alaikum mai tsananin kwadayi ne akan cewa kun shiriya a fasara haka ya kamata mutun ya hodi kai ce kawai mai kwadayi ne akan cewa ku shiriya a mai tsananin kwadayi ne akan ku shiriya dan kalmar harisa ka take nuni abul utahiya yake cewa matawi fi ku harisun da'ibun abadan wal hirsu da'ul lahu tahatal hasha qalaku al hirsu da haris gashi ya ka mana shi annashad wa yuqalu ana cewa nashada ilaihi wa lahu nashadun ay khaffa lahu wajada fihi nashidan asamu mutai yana da nishadin abu a hausa ma haka muke fada ibnu rumi yake cewa wala tudilul fatura anisdina'i wa anta li kullu makarmatun nashidu kai ga dukkan wani abun karamci nashidun mai nishadi ne ma'anar baitin abin da yake nihi shine cewa rai ta dan adam da'iman har abada tana son aikata ayyuka na zargi wanda suke ba na kirki ba dan saboda anan aljaru wal majruru alal mazmumi khabar ne muqaddam haris shi kuma mubtada ne muakhkhar yana nihin munqadiun nashadi fil khairat me yanke wannan nishadi ne cikin alkhairi kama yadda malamai suke cewa a da a duka na su gallati bayan jambaika wanda yake katan makiyinka in kana nema zuciyarka da kake tare da ita ita ce karshen makiyinka abinda ke gaskata wannan magana ta malamai ko annabi ke cewa khuffatul jannatu bil makari wa khuffatul naru bi shahawat aljanna an kewaye ta da duk abun ki wuta kuma an kewaye ta da dukkan wani abun so na sha'awa yace yushiru bi kafihi yana nuni da hannun shi amaran wani haya umarni da hani ila al khuddami zuwa ga masu hidima min sadril bisada daga tsakiyar shinhuda lugar baiti al khuddami shine al khadamu da al khuddam da khadim wahid kinsa shine al khadamu gulaman kana aw jariya ko mace ce ko namiji dan hidima kawai al khadamu ake kiran shi wa taqaddamtu khadiman ay ittakhadtu khadiman na riki dan hidima a cikin sahih bukhari yace anna fatimata alaiha salam istakat mata al kamina rahamin mata dahanu fa balagaha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam uce bi sabin fa atatu tasaluhu khadiman take tambaye shi mai hidima haka cikin yake cewa ala adulliki alama huwa khairu miki min khadim sha'ir yana yaban wasu mutane yake cewa muqaddamuna siqalun fi majalisihim wa fi ar-rijal idza rafaqtahum khadamu muqaddamuna siqalun muqaddamuna abun sawa hidima ne a cikin majalisin su amma in sun shiga cikin mazaji kuma su ne abun sawa hidima ake sawa hidima sadrul bisad shine tsakiye shin huda kawai wasu dul bisad ma'anar shi abin da yake nihi ai mutun dan saboda girman kai yana nuna ma barran shi cewa ayi kaza yana umarta su yana hannun su da umarni da hannu ba ma sai ya musu magana ba dan saboda girman kai baiti na 61 yace yara annal ma'azifa wal malahi yana ganin cewa kayan waƙe-waƙe kayan kaɗe-kaɗe shine al ma'azif wal malahi da kayan wargi musabbibatul jawaz su zo su mishi sababin si tsaketarewa ala siradi akan siradi lugar baiti al ma'azif azafa azfan min babi daraba wa azifan la'iba bil ma'azif hi alatun yudrabu biha ala ce wanda ake bugunta ganga kenan azafa ake azfun ake ce mata jawhari yake cewa al ma'azif al malahi kayan wasa na kada kade azafa ani shay azfan min babi daraba yadribu wa azifan in sarafa at ta'zif shine at taswit azafa an turo shi ne daga sauti kawai an ce wani azafa yayi sauti to ganga sai aka kira ta cewa da alma'azif kayan sauti kawai kaza haka nan almalahi alatul lahawi ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yake cewa la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna alhira wal harira wal khamra wal ma'azif suna halitta kada kade sai sun kasance alma'arri yake cewa wajadtu gana'im alislam nahayan li ashabil ma'azif wal malahi alma'azif wal malahi ma'anashi abin da yake nihi cewa wanda ya kasance mai niyya ne mai kwadayi ne akan aikata ayyukan nan na sharri kuma yana nishadi a wajen su ya riki kayan wargi da kayan wasa kamar kace su suke sabbaba mashi ketare siradi wannan kuma yadda muke gani ya yawaita a cikin zamanin mu kayan kada kada da sauraron su ba amma dauke shi a matsayin lahi ba ana gani a gidan mutane da kada kada da zaile da sauran su sun zama na majiki ba a daukan su a lahi su ko a wajen Allah ya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana hadisi baiti na 62 yake cewa laqad khaba shaqi wa janna azajan wa zala alqalbu minhu an niyadi shi wanda ke tunanin wancan ba wai yana nihin ba cewa mutun yana gani dan ko matakar musulmi ne ba ya duka ba cewa ganga da kada kada ya mishi sababin ketar siradi wai yadda ya rike su yake ta sauraron su har kamar kace su ne suke mishi sababin ketar siradi yace to laqad haqiqa ashqi wannan matsiyaci khaba ya tabi wazanna ajazan yayi mubi yayi zato na kasawa wazala alqalbi minhu an niyadi zuciyar shi ta kauce ta gusa gami daga gurin maratayinta zuciyar ta gusa daga inda kamata take shi yasa yake wannan tunani an niyab irqun galizun ni dabi alqalb wata jijiya ce mai kabri da ake rataye zuciya da ita yana kiranta da alwatiyin daga nada ya nudu naudan ne ai shine allaka maratayi ij'alna zata anwadin kamalahum zatu anwaq anwaq ratayewa wa mu'allaqu kullu shay'in niyad duk abin da aka rataye abu ana ce mishi anniyat anniyat ana kiran da daji mai tsananin kasurgumin daji ana kiran shi anniyat ba'uda dariqu wanda hanyar shi tayi nisa shi yasa ake kiran shi da anniyat al-ajjaj yana cewa baldatun ba'idatun niyadi majhulatun taqtalu khudal khawadi ba'idatun niyadi mai tsananin nisan daji a cikin hadisin ubada ibn samit yake cewa hadisin shi na neman ilimi yake cewa fa ashhadu basara aina ya hatani wa ahu qalbi wa ashara ila niyadi qalbihi yayi nuni zuwa ga maratayin zuciya shi wanda ibn hibban ya rawaito shi abul fadl ibn al-ahnaf mai rasuwa 1092 yake cewa ma tazakkartu ma qasaitu min jazain illa wa kada niyadul qalbi tankadu niyadul qalbi tankadu al-bawardi yake cewa ausarimun yafri niyadul kula wa lam yazal fi jafnihi mugmadan al-allamatu sudan abdullah ibn fodi yake cewa man mubrizuhum as-suyudi wa huwa imamun fi fannihi al-manudu wanda yake abun rataiwa ma'ana baitin yace ai dan adam ya dukufa akan sauraron kayan kada kada da kayan wargi kamar kace gobe kiyama su zasu tsirar da shi a gaban Allah ya ketar saradi da su idan ko wannan shine tunanin shi to ya tabi yayi asara kuma gajiyawa shi da kasawa shi gami da ayyukan alkhairi shi ya kawo mushi wannan kamar ya ce zuciyar shi ta gushe ne gami da gurinta shi yasa bayyau sauraron wa'azi a cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yakunanna min ummati aqwamun lalle tabbas sai an samu wasu mutane daga cikin al'ummata ya nuna kaga cewa musulmai ne yastahilluna al-hira wal hariri sana halitta zina da al-hariri wal khamra wal ma'azif da kuma giya da kuma kayan kada kade ma'ana aikin su ko da wasu sarraha ba da cewa halak ne aikin su zai nuna kamar sun halitta abin ba su ma dauke shi a haram ba kamar yadda yawa su ya abin nan yanzu zan mutakaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu na danshi na kuskure Allah mana gafara assalamu alaikum wa rahmatullahi